daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 17 ga watan Mayu shekarar 2019 12 kenan ga watan Ramadana. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington kuka lalubo kai tsare dai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
An kashe mutane da dama fararen hula a cikin wani mummunan harin jirgin sama da rundunar sojan ƙasa da ƙasa ta kai a Afghanistan wanda tace a bisa kuskure ne. Sannan China ta soma mai da martani kan harajin da Amurka ta dora wa kayan hajarta. Taiwan ta zama kasar farko a duk Asiya da za ta kafa dokar amincewa da auren jinsi daya.
Kanin labaran duniyan kenan, idan muka tsinduma a cikin shirin za ku ji cewa masana na ci gaba da tsokaci kan kirin da jam'iyyar PDP mai adawa ke yi cewa mai shari'a Justice Zainab Bulkacewa ta sauka daga bakamin shugabancin kotun sauraron kararrakin zabe.
In akwai wani alamu na nuna cewa alƙalin nan ba zai yi adalci ba, mutum ya haƙura ya sauka daga wannan kujera da alƙalincin nan. To amma in ka kalli.
To amma me za ku ji ƙarin bayani? Yayin da kuma jam'iyyar mai mulki ta APC ke zargin 'yan bangaren PDP masu adawa da ƙoƙarin haifar da ruɗani a ƙasar. Wani na hannun dama tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar ya mai da martani sai a biyo mu a cikin shirin a ci abin da ya ce. Sannan muna tafa da shirin duniyar Amurka da kuma nasihar azumi. Amma da farko ga Zahara Aminu Fage da labaran duniya, sunana Mahmud Lalo.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Wani harin sojan jiragen sama na ƙasashen waje da aka kai kudancin lardin Helmand da ke Afghanistan ya kashe mutane aƙalla 17 a bisa kuskure tare da kuma raunata wasu 14. A yau Juma'a, wani jami'in tsaron yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa ya shaida wa gidan rediyon murya Amurka yawan mutanen da suka mutu, inda ya ce harin ya faru ne a babban birnin lardin Lashkargah, inda 'yan sanda ke gwagwarmaya da 'yan ƙungiyar Taliban. Tun a farko a wata sanarwa da ta bada, ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan ta ce artabin ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda 11 ya kuma raunata wasu 11. Ma'aikatar ta ƙara da cewa rundunar sojan ƙasa da ƙasa da Amurka ke jagoranta ne suka kai harin a bisa buƙatar gwamnatin Afghanistan da ta nemi taimakonsu wajen yaƙar 'yan ta'addar Taliban a gundumar Nahri Saraj. Har ya zuwa yanzu dai rundunar gamayyar sojojin na ƙasa da ƙasa ba ta amsa buƙatar da gidan rediyon nan na VOA ya yi musu ba, don su mai da martani ga wannan rahoton. Yayin da Amurka ta ƙara yawan haraji na dala biliyan 200 a kan kayayyakin da China ke shigowa da su Amurka, ita ma China ta ƙara haraji a kan wasu kayayyaki da Amurka ke kaiwa ƙasarta. Amma ba ta yi fito na fito da Amurka ba, a maimakon haka ƙasar China sai ta nuna ƙarfinta a wasu hanyoyin. A cikin wani mataki na bazata, China ta rage yawan aladun da take kawowa Amurka har na kimanin dala biliyan 6.5, matakin da zai yi tasiri sosai akan masu kiwon alade na Amurka. Tunda China ita ce ƙasa ta biyu da tafi kawo naman alade zuwa Amurka, ɗaukar wannan mataki ya bada mamaki. China ta ɗauki wannan mataki a daidai lokacin da makiyaya aladunta suke fama da zazzabin mashasharar alade da ake kira African Swine Fever. Wasu rahotanni sun ce makiyayan alade na ƙasar ta China suna cikin hatsarin rasa kashi 1/3 na dabbobinsu. A yau Juma'a ne Majalisar Dokokin Taiwan ta amince da auren jinsi daya, abin da yasa ta zama kasar farko a duk fadin nahiyar Asiya da ta taba daukar wannan mataki. Galibin duk 'yan majalisar dokokin sun jefa ƙuri'a amincewa da abin da suka kira tarayyar dindindin a tsakanin jinsuna, wanda kuma za su iya neman takardar izinin auratayya idan suna so. Ana dai ganin wannan kamar nasara ce a wurin ƙungiyoyin 'yan luwaɗi da maɗugo na ƙasar da suka share shekara da shekaru suna neman a ba su 'yan tattakan da ake baiwa mutanen da ba masu irin wannan ɗabi'a ba ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da wani sabon tsarin sarrafa bakin haure da ya ce an girka shi a bisa ka'idojin adalci, zamani da kuma shari'a, amma kuma wanda 'yan majalisar dokoki na duka manyan jam'iyyun siyasa biyu na Amurka, wato Democrats da Republicans, suka ce da ƙyar zai samu amincewarsu. A jiya ne a fadarsa ta White House shugaban ya gabatar da wannan shiri, wanda ya fifita cancanta fiye da alakar iyali da aka fi baiwa muhimmanci a can baya. Trump ya ce ya fi son ganin Amurka na karɓar baƙi ingantattu masu basira da hazaƙa daga dukkan ƙasashen duniya, maimakon iyalai su rinƙa kawo juna Amurka ɗin. Shi dai wannan tsarin, wanda aka kafa a ƙarƙashin wani kwamiti da ke ƙarƙashin jagorancin sarkin Trump, wato Jared Kushner, bai yi magana game da shirin da ake kira Daka ba, wanda aka gabatar a lokacin mulkin tsohon shugaban Amurka Barack Obama, wanda kuma ya shafi yaran da aka zo da su Amurka suna ƙanana amma ba a bisa hanyar da shari'a ta aminta ba. Ta wani gefe kuma, ɗaya daga cikin kadarorin kasuwanci na shugaba Donald Trump ɗin na samun gagarumar riba, inda ke daɗa janyo cece kuce daga masu zargin shugaban.
Zahara Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓen shugaban ƙasa da aka ƙaddamar a Najeriya ke ci gaba da aiki, ana ci gaba da taƙaddama kan shugabancin kotun da mai shari'a Justice Zainab Bulkacewa ke yi. Jam'iyyar ta PDP dai na cewa ne mai gidan Justice Bulkacewa zaɓaɓɓen sanata ne ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki, kuma ta yi wasu kalamai a jawabin ƙaddamar da kotun da suka nuna alamun cewa ba za a musu adalci ba. Dangane da haka, na tambayi barista Lawal Ishaq, lauya mai zaman kansa a Najeriya, yadda ke kallon wannan taƙaddama.
To a hakikanin gaskiya ita shari'a tana ginuwa ne a kan abin da ake kira confidence, wato tabbaci ko kuma ya samu yakini na cewa mutum za a iya samu adalci. In akwai wani alamu na nuna cewa alƙalin nan ba zai yi adalci ba, zai goyi bayan abokin shari'a ko wani abin da ana kyautar mutum, cewa ana ganin duk ajiyewa na shari'a. Mutum ya haƙura ya sauka daga wannan kujera da alƙalancin nan a kan wannan shari'ar, sanya ba wanda ake da ƙwarin gwiwa kan shi cewa ba zai ba shi da wani ɓangare da zai goyi baya. To amma in ka kalli wannan na dafa da abin gaba ɗaya inda ya zuke nan, amma kuma in ka kalli abin zuwa ga abin da ke ƙasa yanzu na wannan magana da ka tambaye ni, za mu yi sani cewa ita kotun zaɓe ba wani mutum ɗaya ba ne yake jagorantanta. Daga wancan abu da na faɗa na game da matsayin adalci ɗin nan ya fi ƙarfi idan alƙali shi kaɗai zai zauna ya saurari shari'a yankin hukunci. Amma wannan za ta samu kotun sauraron ƙara na zaɓe ƙanna sun kai mutum uku ko mutum biyar wajen zaman ma.
Amma su abin da suke cewa shi ne a ita ce jagorar wannan kotu.
To a duk da haka ni ina gani duka da ita mai shari'a Zainab Bulkacewa ita ce shugabar kotun ɗaukar ƙara ta tarayya, wanda ake kira ita ce shugabar kotun ɗaukar ƙara ta tarayya, wanda kuma hakinta ne ta fara sauraron zaɓe kafin wannan kotun nata da take shugabanta take da haƙƙin fara tawaran ƙarar zaɓe musamman na shugaban ƙasa kafin in an yi hukunci in bai bane a ɗauka ajiyar kotun ta tarayya. Ni ina gani alaƙar ita wannan mai shari'a da kuma wani data ko mutum ko wanda ba da wani rukun iya ba zai iya yin wani tasiri mai ƙarfi a hukuncin da za a wannan kotun za ta zartar ba.
Yanzu a wani ƙorafi da suke kuma shine a lokacin jawabinta na buɗe zaman wannan kotu sun ce ta ce a da ma duk zaben da aka yi a Najeriya ba a rasa shi ya taho da ƙorafe-ƙorafe. Lamarin da suka yi ganin kamar alama ce cewa ta riga ta ɗauki matsaya kan shari'ar. Me za ka ce dangane da wannan ƙorafi?
Ni na ganin wannan ba magana ce da za ta zama madogara da za ka kafa hujja ita a ce alƙali ba zai adalci ba. Dalili ko shi ne akwai abin da aka faɗe shi wanda ke kowa ya san shi. Wato abin da ake kira common knowledge, wato a kodin shi alƙali an yadda zai iya maganar da kowa ya san shi. A sha'arance akan kira shi judicial notice, wato ko da aka tana kan kujerar shari'a ne ma tana yi cewa ai mun san cewa an yi zaɓe kuma wani ne ya ci aka ce ya ci misali. Kaga wannan magana ne wanda ba za a ce wai ta goye bayan wanda ya ci ba ne, a ta faɗa abin da kowa ya sani ne. Misali da cewa ta yi a dama mun san kuma an kada ko sai kun je kotu misali. To kaga wani alamar cewa tana goyon bayan wanda ya ci zaɓen kenan. Da mafi sauƙi abin da ya kamata a yi shi ne tsaka-tsaka kar ta shiga kowane ɗaya daga cikin panel da za a yi na zaman sauraron wannan ƙara. Kaji kenan tunda akwai muna da mun san akwai alƙalai daban-daban suna nan da yawa na wannan kotu na dala. To ita ce zama ta cire kanta daga ciki ta sauka kawai yayi ta tsora waɗansu da za su yi aikin wanda suna nan da yawa duka su faru ne.
Barista Lawal Isaac kenan wani lawyer mai zaman kansa a Najeriya. Bayan su dai muna kan batun takaddama ne tsakanin bangaren jam'iyyar APC mai mulki da PDP mai adawan. Inda bayan da wasu hukumomin gwamnatin Najeriya suka zargi bangaren PDP da yunkurin haifar da yamutsi a ƙasar. Sau mai magana da yawun tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wato Shegun Sowomi ya ce kalaman gwamnatin borin kunya ne kan irin gazawar da gwamnatin ta APC ta yi kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da Peter Clotty na sashen Ingilishi.
Ina so na faɗa saboda a saka a kundin tarihi cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ba zai taɓa sa hannu a cikin wani abu da zai kawo hargitsi a Najeriya ba, ballantana a ce yayi wani da zai sa 'yan Najeriya su rasa rayukansu. Saboda haka ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kira ga muƙarrabansa da su daina ƙoƙarin ɗora wani mummunan abu ko cin zarafi a kan Atiku Abubakar.
The Chief of Army Staff General Buratai said
shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Buratai ya ce wasu 'yan siyasar Najeriya ne ke ƙara haddasa matsalar tsaro a Najeriya. Me za ka ce dangane da waɗannan kalamai da suka fito daga babban jami'in tsaro kamar shi Buratai din?
The Chief of Army Staff.
I will just say that as a very trained, well-trained military officer,
ni abin da zan ce kawai shine a matsayi na ƙwararren soja ina ganin idan yayi irin waɗannan kalamai ya kamata a ɗauki abin da muhimmanci, ya kamata kuma a yi ƙwaƙƙwaran bincike. Amma abin da zan ƙara a nan shine kada su dunduma ƙasar a cikin ruɗani, kuma su san cewa ɗuwar laifi a kan wasu ba zai iya kawar da hankulan 'yan Najeriya daga irin gazawar da suka nuna wajen shugabancin ƙasar nan ba.
Fassarar kalaman Shegun Sowomi wato tsohon mai magana da yawun tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar a hirar da suka yi da Peter Clotty na sashen Ingilishi. To a Najeriya har ila yau wani taron masu ruwa da tsaki da aka yi a jihar Plateau da ke arewacin tsakiyar Najeriya ya nuna cewa batun shugabanci shine babban abin da ke haifar da koma baya ga al'ummar ƙasashe masu tasowa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana.
Masu ruwa da tsaki sun buƙaci samar da shugabanci na gari wajen sarrafa ɗimbin albarkatu da Najeriya ke da shi da zai amfani 'yan ƙasa. A taron masu ruwa da tsaki kan shugabanci da aka gudanar a nan Jos, mahalarta taron sun bayyana cewa kowa na da gudunmawar da zai bayar wajen ci gaban ƙasa. Mr. Cletus Ahimen, shugaban COA Media, shine ya shirya taron.
Gaskiya fa samu ci gaban ba samu shugabanci ba zai yi wahala sosai. Damuwar mu a Najeriya ko kuma a ƙasar Plateau ba wai ba mu da isasshen albarka ba ne. Abinda ya kuma abinda ba mu da shi yau shine gaskiya shugabanci, gaskiya kenan. So muna gani idan aka yi wannan taron muka ma juna magana, gaskiya za mu yi mu gane kuskure kuma mu gan yanda za mu taimaki juna mu don mu samu cin gaba a ƙasar Plateau.
So da dama ana maganar shugabanci ko kuma shugaba bai yi ba, baka ganin kamar su ma sauran magoya bayan ya kamata su ma su zama shugabanni ne a inda suke domin a samu ci gaba?
Gaskiya kenan, a duk inda ka samu kanka ke ma shugaba ne.
Alhaji Sani Mu'azu da ke shugaban ma'aikatar Landscape Media da harkar fina-finai ya gabatar da kasida a wurin taron.
Ɗaya daga cikin abin da na yi magana a kai shine lallai a buɗe ƙofa yadda jihar Plateau za ta iya samo arziki na Najeriya baki ɗaya. In jihar Plateau ta zauna a matsayin jiha ɗaya ta rufe ƙofa, to ƙarancin abin da za a samu zai sa matasa su takura su dinga ɗaga hankalinsu, wato a samu hanyoyin sufuri da yadda 'yan Plateau za su iya fita su shiga kowace jiha su yi kasuwanci su dawo.
Wani da ya halarci taron Shabul Mazadu ya ce sai shugabannai sun fuskanci ɓangaren inganta rayuwar mabiyansu kafin a samu ci gaba a jihar Plateau da ƙasa baki ɗaya.
Gwamnati ta duba duk wanda yana kokarin tashiwa ko a noma ko a jari ko a menene a tarfa mashi. A Plateau yanzu yawancin businesses da suka tashi kankanana ana business ne. Shi yasa yara da yawa yanzu sun shiga shaye-shaye, kuna ji suna rataye kansu.
Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu Irmiya Sauni Wayar ya nemi goyon bayan al'umma ne don taimakawa shugabanni aiwatar da kudurori masu inganci da suke da su.
Al'umma tana da muhimmanci don in ba al'umma ba shugabanci. To idan al'umma ba ta yarda da shugabanta ba, to shugaban ma ba zai iya yin aiki ba.
Sauran wadan da suka gabatar da kasidu da makaloli a wurin taron sun tattauna batutuwan da suka shafi magance matsalolin tsaro, ba da tallafi wa marasa galihu da sauya halaye zuwa na kishin ƙasa don samun ingantuwar rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Malalla a gaida Zainab, idan makaleka jamhuriyar Nijar kuwa yayin da aka bude zaman makoki bayan kisan wasu dakarun kasar da wasu 'yan bindiga suka yi, shugaban kasar Muhammadu Isu ya sha alwashin ganin bayan mayakan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Muni Barmi aiko mana daga birnin Yamai.
A wannan farko na zaman makokin kwanaki ukun da aka shiga a baki ɗayan kasar ta Nijar ne shugaba Isu Muhammadu ya ziyarci sojojin da ke kwance a asibitin Hopital de Reference domin duba halin da suke ciki a sanadiyar harin ta'addancin da ya halaka wasu abokansu 28 a ƙauyen Balleberi kusa da Tango-Tango iyakar Nijar da Mali.
Certains d'entre eux sont tombés sur le champ de bataille, d'autres sont blessés. Je voudrais ici exprimer mes sincères condoléances aux familles de nos soldats disparus.
Shugaba Isu Muhammadu na cewa ina isar da gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan waɗanda suka rasu, sannan ina fatan Allah ya musu rahama albarkacin watan nan na Ramadan. Waɗanda suka jikkata, ina fatan Allah koro musu sauki. Shugaban kasar ta Nijar ya jaddada aniyar ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da tsaron jama'a da dukiyoyinsu, tare da dagewa kai da fata domin kare iyakokin Nijar.
C'est ma conviction. Les Algériens, ces forces du mal qui sèment la mort seront vaincues. Elles l'ont déjà été en Irak. Elles l'ont déjà été en Syrie.
Na imani ko ba jima ko ba dade, da yardar Allah za mu ga ƙarshen waɗannan miyagun ƙungiyoyi da ke haddasa asarar rayuka, kamar yadda aka gama da su a Iraq da Syria, a nan yankin tafkin Chadi da yankin Sahel ma za mu ga ƙarshen su idan Allah ya so.
Elles seront dans le bassin de la Tchad et dans le Sahel.
Reshen kungiyar IS a yankin Sahara ne ya dauki alhakin kai wannan mummunan hari da ke ci gaba da daurewa jama'a kai. Sabili kenan na tuntubi Al-Kasim Abdurrahman, wani mai sharhi akan sha'anin tsaro.
Abinda ake yi cewa shine cewa Husa'ad da suka yi aiki da ita can baya a shekarar da ta wuce kuma yanzu sun sake maimaitawa kuma sun samu nasara fiye da wanda suka samu can. To tunda ba zaune ba suke a wurin, daga kasar Mali ne suke zuwa ko kuma da kasar Burkina Faso. Kenan abinda ake cewa shine bamu dauki karatun abinda ya faru ba shekarar da ta wuce, kuma watakila tunda can wancan karan ana zargi sun dauki wata mota wadda take kumshe da bayanai wadda ke sarrafa bayanai. Watakila wannan mota suna ci gaba da unhwani da ita kuma suna samun wasu bayanai wanda can da ba su iya samu, amma yanzu suke iya samu na musayar bayanai da ake tsakanin ko sojojinmu da sojojin Amurka, tunda motar ta Amurka ce wadda ake zargin sun amsa. wancan karo.
A wannan yau Juma'a, ministan tsaron kasar Nijar Kalla Mutari da babban komandan rundunar mayakan tsaron wannan kasa da makarrabansa sun zagaye gidajen sojojin da suka kwanta dama domin jajanta musu wannan rashi, yayin da a jihohi aka umarci gwamnoni su je gidajen sojojin da wannan al'amari ya rutsa da su domin su ma a jajanta musu wannan babban rashi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Sule Mumuni Barma. To batun takaddama tsakanin Iran da Amurka shine batun da shirin duniya Amurka zai tattauna akai. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai karkata ne zuwa kai ruwan rana da ake tsakanin Amurka da Iran. Lamarin da ya kai ga Amurka ta tura wani jirgin ruwanta da ke jigilar jiragen yakin samanta zuwa yankin gabas ta tsakiya. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da ake ci gaba da cacar baka tsakanin Amurka da Iran, lamarin da wasu ke ganin wutar takaddaman na ƙara ruruwa. Kasashen Burtaniya, Faransa da Jamus sun ce su suna ci gaba da goyon bayan matsayin da aka cimma da Iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Yayin da suke gargaɗi ga Amurka da ta yi taka tsantsan kada ta haifar da rudani a yankin tekun fasha ta hanyar amfani da nuna ƙarfin soji da kuma matakan da take ɗauka na kassara tattalin arzikin ƙasar ta Iran. Ƙasashen uku waɗanda suka fito daga ƙungiyar tarayyar Turai kuma suka kasance ƙawaye ga Amurka sun bayyana hakan ne yayin wata ganawa da suka yi da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a Brussels, wanda ya sauya tsarin ziyarar da ya niyya kaiwa zuwa birnin Moscow domin bayyana wa hukumomi irin matakan da takwarorinsu na Washington ke ɗauka. Wannan tattaunawa ta biyo bayan wata sanarwa da shugaban Iran Hassan Rouhani ya fitar, inda ya ce za su koma shirinsu na bunƙasa sinadarin uranium. Muddin ƙungiyar tarayyar Turai da China da Rasha ba su samar da wani tsari da zai dakatar da matakan da Amurka ke ɗauka na kassara fannin bankunan ƙasarta ba da kuma na makamashi. Shugaban tsare-tsare kan harkokin ƙasashen waje a ƙungiyar tarayyar Turan, Federica Mogherini, ta nuna mamaki da zuwan Pompeo taron su na Brussels.
Mike Pompeo heard that very clearly today from us, not only from myself.
Sakatare Mike Pompeo ya ji abin da muka faɗa sarai a yau, ba wai daga wuri na kaɗai ba, har ma da sauran ministocin ƙasashen da ke ƙungiyar tarayyar Turai ta EU, cewa mun shiga wani muhimmin lokaci wanda irin halayyar da ya kamata a riƙa nunawa ita ce ta haƙuri. A daina zafafa lamarin ta hanyar ɗaukar matakan soji. A ɗaya ɓangaren kuma, ina kira ga Iran da kada ta yi watsi da alƙawuran da ta ɗauka. Mu kuma za mu yi iya namu bakin ƙoƙarin wajen ganin an ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da aka ƙulla.
We will do our part on our side to continue to fully implement the nuclear deal.
To tun da farko dai, a Rasha Pompeo ya kamata ya fara yada zango domin ganawa da jami'an diplomasiya da 'yan kasuwa a Moscow. Amma ya sauya akalar tafiyar tasa ya fara yada zango a Belgium a wajen taron na ƙungiyar tarayyar Turan, inda shi ma ya faɗa mani ma labarai cewa
so I went to Brussels to share with our European friends the threats and concerns we have about actions that the Iranians are taking or potentially.
Yace na je Brussels ne domin na faɗa wa ƙawayenmu na nahiyar Turai irin barazanar da muke fuskanta daga Iraniyawa. Muna kuma so su fahimci irin haɗuran da ke tattare da barazanar. Nan gaba za mu ƙara faɗaɗa bayananmu. Muna so Iran ta zama tana nuna halaye na gari kamar yadda sauran ƙasashe ke yi. Domin cimma haka, muna nuna matsin lamba ga ƙasar ta Iran. Ba mu tunanin yin yaƙi da Iran. Abin da muke buƙata kawai shi ne Iran ta daina ɗaukar nauyin kisan mummuke da ake yi a nahiyar Turai.
The regime to simply stop conducting assassination campaigns throughout Europe.
To gargaɗin dai da ƙungiyar tarayyar Turan ta yi wa Amurka na tabi abin a hankali na zuwa ne a daidai lokacin da Amurkan ta tura makekin jirgin ruwanta mai suna USS Abraham Lincoln, wanda ke jigilar gungun jiragen sama na yaƙi da ake kira B-52 zuwa yankin gabas ta tsakiya a matsayin zama cikin shirin kota-kwana, bayan fargabar da ta nuna kan ko Iran na shirin kai hari kan wasu muradin Amurka. Wannan kenan, to albarkacin azumin watan Ramadana, Shirin na duniyar Amurka zai rika taɓa wasu batutuwa da suka shafi wannan wata mai albarka a nan Amurka, inda farkon makon nan ne shugaban na Amurka ya gayyaci jami'an diplomasiyar ƙasashe masu rinjayen musulmi zuwa fadar White House domin yin buɗe baki. Yayin da yake karɓar baƙuncin jami'an diplomasiyan, Trump ya kwatanta azumin watan Ramadanin a matsayin lokaci na taimakawa da haɗuwar iyalai da al'ummomi wuri guda.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques in New Zealand.
Zuciyarmu tana cike da alhinin musulman da aka kashe a masallatansu a New Zealand da kuma kiristoci da yahudawa waɗanda aka yi wa kisan gilla a Sri Lanka da California da Pittsburgh. Sanadiyarsu mun sha alwashin sai mun ga bayan 'yan ta'adda da masu ƙuntatawa mutane saboda addininsu domin a samu yanayi da kowa zai yi ibadarsa ba tare da fargaba ba da bin addinin da ya kwanta wa mutum a zuciyarsa.
Pray without danger and live by the faith that flows from their heart.
To ƙarshen shirin kenan na duniyar Amurka a wannan mako. Madalla albarkacin watan azumin Ramadana ga wannan nasiha.
Ni sunana Ustaz Muha Khalil Malam Dan Yaro, mamba ne na kungiyar addinin musulunci ta ƙasa cewa da Association Islamic de Niger IEN. Abinda za mu yi ma kanmu nasiha da ƴan uwa musulmi duka, musan Ramadan wata ne wanda Allah ya girmama shi fiye da sauran watanni 11, inda Allah ya sauko Qur'ani littafin da yake shine muke tinkaho da shi, shine shari'a mu, shine muke mai biyayya. Abinda ya ce mimi, wanda ya ce mu bari mu bari, kenan yana da girma. Abinda muke musulmi da shi na farko dai shine jimurewa da hankuri da yahewa, saboda dan adam duk inda yake tsakanin shi dan uwan shi inda Allah ya hada ku zama a gida ne, a ma'aikata ne, a unguwa ne, a gari ne, dole sai ai hankuri juna dan kowanne mutum da irin halin shi. Duk abinda za ai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce koda mutum ya zage ka ba, sai zagi shine farkon hada, kace Allahumma inni sa'i, Allahumma inni, ka gai wannan magana ka kyale shi, idan baka rama ba Allah zai rama maka. Dan haka mun girmama wannan wata, saboda muna ga abubuwan da ke faruwa koda a cikin hanyoyi, da haka ai hankuri a jure. Bai kwana 30 a rayuwa ba kun bane, kaman gobe zaka gani, kwana 2 zaka gani ya kare insha Allah, a daure a jure.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takeice.
Daya daga cikin kadarorin kasuwanci na shugaba Donald Trump na samun gagarumin riba, abinda ke dada janyo cece-kuce daga masu zargin shugaban da cewa yana amfani da kujerarsa ta shugabancin Amurka wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsa. A nan ana maganar gagarumin otel ɗin nan na Trump International Hotel da ke nan birnin Washington DC, wanda aka ce a shekarar da ta gabata ya yi cinikin da ya haya na dala miliyan 41, wanda ribar ta zarce ta shekaru 2 da suka wuce. Kamar yadda aka gani a cikin takardu da kamfanin na Trump ya gabatar wa hukumar tabbatar da aiki da gaskiya ta gwamnatin Amurka. Wani harin sojan jiragen sama na ƙasashen waje da aka kai a kudancin lardin Helmand da ke Afghanistan ya kashe mutane aƙalla 17 a bisa kuskure, tare da kuma raunata wasu 11. Yayin da Amurka ta ƙara yawan haraji na dala biliyan 200 a kan kayayyakin da China ke shigowa da su Amurka, ita ma China ta ƙara haraji a kan wasu kayayyaki da Amurka ke kaiwa ƙasarta. Amma ba ta yi fito na fito da Amurka ba, a maimakon haka ƙasar China sai ta nuna ƙarfi a wasu hanyoyin.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin. Kada ku manta, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. Yanzu a madadin ita Zahra Aminu Fage da taya ni gabatarwa, da Tadi ya haɗa mana ɗaukacin shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham, sai injiniyanmu Al Santos Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. A sha ruwa lafiya, yanzu ga shirin yau da gobe.